السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونشيني درس دين قوما ونشكين درس كان تفسير القرآن من كرمان ونن وطن رمضان شكرة تدبو إيادة ريهدو دا ثلاثين دا ترى إن شاء الله زام تاش آية تا ثلاثين دا بيو أشكين ونن سورة حقيقة نغسيا دا أقوي تنبيو يدا أكي ربوتوا kamar yadda la'alla masu kallonmu sukan iya ganin a lambar waya da ake rubutawa don rubuta tambayoyi. To akwai tambayoyi da suke zuwa cikin ɗan yawa, za mu ɗan karanta wa'insu daga ciki a takaice. Amma nan ga wata tambaya ta farko. Mai tambaya ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, may Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly, may he increase you in wisdom, knowledge and iman, and may he crown your effort with al-jannah al-firdaws. Ameen. Question: what is the concept of itikaf, rules and regulations to us, our do's and don'ts, activities that are encouraged and those are discouraged during this period? His question is concerning the itikaf, that is seclusion. Itikaf in English means seclusion, to make some days or at least day and night in a mosque for the purpose of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. So the main purpose of itikaf or seclusion is to worship Allah subhanahu wa ta'ala exclusively. Do not engage in anything else other than worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. To be exclusively engaged in worshiping Allah subhanahu wa ta'ala by reciting the Holy Quran and also making a lot of supplications, prayers, that is three things that I mentioned: reciting the Holy Quran, prayers, supplications, and indeed fasting. You know that you cannot perform AOO, you cannot commence itikaf without being in the state of fasting. So the first condition of itikaf is to be in fasting period. So and then when you enter the itikaf, you can do it in a 24-hour period, that's day and night, or more than that, 10 days, 20 days, all for itikaf. So itikaf is a act of ibadah that usually we used to do it in Ramadan, in the last 10 days of Ramadan. But it is permissible to do the itikaf in the rest of the month if you are free to do it. The most important conditions is that to be in the state of fasting, to recite the Holy Quran all the time, saying a lot of the prophetic supplications, du'as, and the al-nawafil al-salah, and the qiyam al-layl. So anybody who is engaged in itikaf is not permitted to go out of the mosque unless in a serious issue. That, for instance, if there is no toilet in the mosque, so he must need to go out in order to free himself. And also, if there is nobody to bring food for him into the mosque, he can go out to his house and bring back his food. All these kind of critical conditions or humanitarian needs that you cannot be without it, you can do it during itikaf. But when you are in itikaf, you cannot go out to the market, buy something, sell something. You cannot visit your friend if he is ill, in his house or in the hospital. If you have somebody diseased in your family or your friends, You cannot follow him to the cemetery. All this kind of acts, you cannot do it. You cannot do it during itikaf. Your time is for Allah subhanahu wa ta'ala. You have already submit all you are doing to the Allah subhanahu wa ta'ala in that period. That's concerning itikaf. And there are some written questions sent to me through the SMS in our number shown on the screen. Some of these questions that I can read or go through it now are like this. The first question, Assalamu alaikum, Malam tambaya na shine, kai ne ka zo yin sallah misali maghrib sai baka samu raka'a biyu ba, to malam duk yin nan da zaka yi su a bayyane ne ko kuma? Amsa shine, a mazhabar malikiya in ka samu raka'a daya a sallar maghriba, sauran biyu din duk zaka yi fatiha da sura da tahiyya kuma duk a bayyane. Wannan shine bina'ul af'ali wa qada'ul aqwali a mazhabar malikiya. Da akwai wani kauli na malaman cewa idan ka zo in ka samu raka'a daya a maghriba, in zaka rama raka'a da zaka fara ramawa fatiha da sura a bayyane da tahiyya, raka'ar karshe kuma fatiha a karshe ba a bayyana ba. Wannan ma kauli ne mai karfi, hadisi ya karfafa haka. Akwai tambaya ta biyu. Mai tambayan yake cewa, Assalamu alaikum, malam ina fata, Assalamu alaikum, malam dan Allah ina tambaya, ni na kasance ina yin alluran family planning, to sai kasance jini na sai yayi kwana 13, malam ya zan yi ibada na, al'ada na kwana 4 ne ko 5 nake yi, ma'ana tana al'ada kwana 4 ko 5 sai ta allura na family planning, sai wannan al'ada nata yana kai mata kwana 13. A nan wurin kwana 5 din nan da take na al'ada shine al'adanta sai ta jira ƙarin kwana 3 in zama kwana 8. Idan bai tsaya ba sai ta ci gaba da ibadanta kuma ta canza tsari. In tana allura ne ta koma wani abin daban da akwai hanyoyi daban-daban wanda zai sa mace ta samu tazara na haihuwa har ta gama shayar da yaronta. Wani zai ta to malam family planning din ya halatta ne ko menene? Da akwai bambanci tsakanin wato ainihin mutum ya ce ba zan haihu ba sai na gama shayar da wannan yaro sai ɗana ya yi ƙwari, da kuma mutum ya ce ni dai ƴaƴa biyu nake buƙata a rayuwa. To ka ce wa Allah kai ƴaƴa biyu kuke buƙata a rayuwa ko ƴaƴa huɗu kake buƙata a rayuwa, wannan laifi ne. Amma ya zamana mace in ta haihu za ta samu tazara da za ta kula da wannan sannan ta ƙara haihuwa, ita ba ta ce wa kanta iyakan ƴaƴa ka za ta ke so ba, iyaka dai takan ba da dama domin ta raini waɗannan, wannan ba laifi ba ne. Matuƙar ba ta riga ta guji haihuwar ba ne gaba ɗaya. Tambaya ta gaba, malam tambaya ta ita ce, wannan tambayar wani yayo tambaya ya ce shi ɗan sanda ne, sun kama mai laifi an kai shi kotun shari'ar musulunci, alƙali ya yi masa hukunci daidai da laifinsa. To amma tambayar sai ta kafe a nan, da fatan ya sake turowa don tambayar ba ta fito ba. Tambaya ta gaba, Assalamu alaikum, malam cikin addu'o'in da ake asjada shin sai nafila ne ko har da farilla ana zaɓar raka'a ne, ko kuma wanda bai iya larabci ba zai yi da yarensa? A taƙaice, ana addu'a a cikin sallah ko farilla ko nafila, wanda bai iya larabci ba ya yi da yaren da ya iya. Tambaya ta gaba, Allah ya ƙara ma malam lafiya, amin. Dan Allah, malam hukuncin wanda yake haƙƙin jama'a amma ya daina, ko kuma hukuncin wanda ya ci haƙƙin jama'a amma ya daina, malam shin Allah zai amsa ibadunsa ya yafe mai? Tunda ya daina, Allah zai amshi ibadan shi mana ƙwarai ko insha Allah, in dai yayi ibadan da sharadi. Amma maganan Allah ya yafe mai haƙƙin jama'a ne sai ya biya. duk wanda ya ci haƙƙin mutane sai ya biya, Allah ba zai yafe mai sai ya biya. Assalamu alaikum. Yace nayi bari, mai tambaya yace nayi bari, ko tace kenan mace ce, nayi bari an yi min wankin ciki sai ina shan maganin gargajiya. Mace ce tace ta yi bari an mata wankin ciki tana shan maganin gargajiya, amma wacce take ban maganin ba musulma ba ce, shin akwai laifi? Babu laifi in wacce take ba ta magani, in dai magani ne za ta ba ta ita ta sha, ba laifi ba ne ya karɓi magani na rashin lafiya, ƙwayoyin magani ne ko maganin gargajiya ne ka karɓa wurin wanda ba musulmi ba laifi ba ne, illa idan wani abu ya bayyana zahiri wanda zai iya zama laifi, ma'ana maganin za ta haɗa ne da wata naman wata dabba wanda ba ka sani ba, kaga tana iya zama mushi, wannan za ka kiyaye, amma in dai itatuwa ne, ganyayyaki ne, saiwa ne, za ka karko a wurin wanda ba musulmi ba, wannan ba laifi ba ne, wannan magani ne bai zama laifi ba. Ina ganin sai tambaya ta ƙarshe, tambaya na shi ne, ana aske gashin kan jaririya duka ranar bakwai kware da gaske, wannan aski da ake yi ba ya takaitu ba ne a kan maza gaba ɗaya. Al-mauludu, annabi ya ce wanda aka haifa, in aka yi ma haihuwa ko namiji ne ko mace ne za a yi wa wannan abin haihuwa aski ranar bakwai, a ranar suna kenan yadda dai muka san ana yi a wannan ƙasa tamu haka yake. Insha Allah za mu tashi aya ta 32, kul atiu Allah war rasul.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
Malam ya ce walamma mana Allahul mu'minina min muwalatil kuffar, a yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu'minai su dinga jibuntan kafirai, talaban da istijabati du'a'ihim, domin neman karɓan addu'ansu, ma'ana kada ainihin mu'minai su jibunci kafirai don neman a karɓa musu, istafar da fi zikirin ma ya salzimu zalika min mahabbatillah, sai Allah ya koro zance domin dan ambatan abinda yake lizimta son Allah, wa kaifiyati zalika, da abinda zai sanya maka son Allah, bi kaulihi ta'ala, Allah ya ce kul lahum, ka ce musu atiu Allah war rasul, ku yi biyayya ga Allah da manzo, fi ma ya'murukum bihi min at-tauhid, a cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke umurtan ku da shi na daga tauhidi, fa in tawallu, in kun ba da baya, an ce ku bi Allah, kun ki bin Allah, a'radu an ta'a, sun kauce daga biyayya ga Allah, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, to lalle Allah baya son kafirai, fi iqamatul zahir maqamal mudmar, anan wurin kaga an tsaida zahirin suna a madadin suna koyayye, kaga an ce kul atiu Allah, ku da'a ga Allah, kaga sai a ce fa innahu la yuhibbul kafirin, amma kul atiu Allah kuma fa inna Allah, kaga an kawo ainihin zahiri kuma an maimaita zahiri, in an kawo zahiri kul atiu Allah sai a ce fa innahu la yuhibbu, amma a nan wurin sai aka maimaita ai la yuhibbuhum, wato Allah ba yi son kafirai karara, bi ma'ana annahu yu'aqibuhum, zai musu uquba, wa la yastajibu du'a'ahum, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi addu'an wa'anda suka kafirce ne ba, sai aya ta 32, inna Allah astafa Adam. Malam ya ce sun mazakara ƙafafan tubayinu kaifa yujibu Allahu du'a, Allah subhanahu wa ta'ala a nan gaba za mu ga ya kawo mana kistoshi da kistan mahaifiyar Maryam, da kissan mahaifiyar annabi Yahaya da mahaifin annabi Yahaya da kissan mahaifiyar annabi Isa Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo kissoshi domin ya bayyana yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake karba addu'o'i min ibadihi salihin daga bayin shi na kwarai alladina takmalu shuruta qabulid du'a wa'anda suka cika sharuɗan karban addu'a fa qala Allah subhanahu wa ta'ala yace inna Allah astafa Adam lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi annabi Adam da abubuwa guda biyar iftara Adam Allah ya zabi annabi Adam da abubuwa guda biyar wa Nuhan Allah ya zabi annabi Nuhu da abubuwa guda biyar wa ala ibrahima Allah ya zabi annabi ibrahima da abubuwa guda biyar wa ala imran Allah ya zabi imran da abubuwa guda biyar bi ma'ana anfusihim ma'ana ala ibrahima wa ala imran bi ma'ana ibrahima wa imran ala alamin Allah ya zabi su akan bayi akan talikai gaba daya bi istijabati adiyatihim yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake karban addu'an wa'annan bayi wa ja'ala al-anbiya'a min naslihim kuma Allah ya sanya dukkan annabawa da suka zo daga baya daga zuriyar annabi Adam ne da annabi Nuhu da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi annabi Adam a yayin da Allah ya halicce shi da hannun shi ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ba haka bane Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi annabi Adam ta inda ya sanar da shi sunaye wa 'allama Adama al-asma'a kullaha Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi annabi Adam ta yadda ya sanya mala'iku su wa annabi Adam sujada wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adama fasajadu Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi annabi Adam ta yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Adam ya zauna a cikin aljanna ya zauna a cikin aljanna da shi da matar shi وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره سوى قرشي sannan kuma abu na biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi annabi Adam da ya sanya shine uban mutane gaba daya duk jama'a daga zuriyar suke annabi Nuhu shi ma Allah ya zabe shi Allah ya sanya shi shine uban mutane gaba daya na biyu saboda an halakar da mutane gaba daya waɗanda suka tsira a cikin kwalakwalan annabi Nuhu mutane ne 40 ko 40 da motsi kuma zuriyar annabi Nuhu ce ta ci gaba da wanzuwa Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Nuhu da zabin shi ya zama shine uban annabawa Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Nuhu shine wanda yayi addu'a Allah subhanahu wataala ya halakar da duniya gaba daya su wanda ke cikin duniyar Allah subhanahu wataala ya halakar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya annabi Nuhu shine wanda ya kwashe mutane a cikin jirgin ruwa duk wanda ya shiga jirgin ruwan annabi Nuhu to hakikatan ya tsira wa'annan duk zabi ne da Allah ya yi ne annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shi ma Allah ya zabe shi a yayin da Allah ya zabe shi a matsayin badadai wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi annabi Ibrahima a matsayin badadain shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya annabi Ibrahima ya zama shine abul anbiya'i annabawan jidda aka yi daga zuriyar shi ce mun ga cewa bangaren yahudawa annabi Ishaqa bangaren larabawa kuma annabi Isma'il wanda kakanni ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi annabi Ibrahima ya bashi ginin dakin shi mai daraja dakin Ka'aba Allah subhanahu wa ta'ala yene wannan zabi ya bashi Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi annabi Ibrahima wa yadhibta la Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama wa innan kalmomi abubuwa guda goma ne Allah ya jarrabi annabi Ibrahima akai kuma din yace nasara akan wa'annan abubuwa daga cikin zabin da Allah ya yi wa annabi Ibrahima annabi Ibrahima shi kadai ne wanda Allah ya ce ne wa Ibrahima alladhi waffa da annabi Ibrahima wanda shi ya cika sauran annabawa sai kaga an kawo inda suka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa asa adama rabbu wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adama ya sabawa Allah ubangijin shi amma annabi Ibrahima Allah ya ce wa Ibrahima alladhi waffa annabi Ibrahima shine wanda ya cika ana cewa mutun tara yake bai cika goma ba to Allah ya ce annabi Ibrahim ya cika goma karan shi ya kai tsaiko ya kai duk inda ake so a kai ya kai shi sa Allah ya ce inna Allah astafa Adam lalle Allah ya zabi annabi Adam wa Nuhan Allah ya zabi annabi Nuhu wa ala Ibrahim Allah ya zabi annabi Ibrahim shi kanshi shi ake nufi da ala Imran ala alamin akan dukkan bayi zurriyatan ba'dhuha min ba'd wayannan zuriya ne sashi daga sashi za ka ga cewa zabi ne na Allah duka za ka ga cewa tushe guda ne wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina ana magana kan annabi Ibrahim Allah ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyati dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa haruna wa kadhalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa luta wa kullan faddalna 'ala al-'alamin ainihin annaba wa goma sha shida kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a wuri daya a cikin al-Qur'ani kuma Allah ya ce wa habna lahu duk kyauta ne muka yi wa annabi ainihin Ibrahima yace kuma wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim yace zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wa law ashraku la hadith anhum ma kanu har zuwa inda Allah yace ulaika alladhina hadallah wa innan annabawa sune wa inda Allah ya shirya fa bi hudahu muqtadi idan kana so kai kwaikwayo to kwaikwayi shiryarwa da tsari da tafiya da sunuki da watira irin na annabawa alaihi musallatu wassalam da haka yace zuriyatan ba'dhuha min ba'd wannan ainihin sashi ne daga sashi ya'yan sashi minhum wallahu sami'un Allah mai ji ne lidu'a'i man da'ahu ga addu'an wanda ya ji shi a wanda ya kiraye shi alimun Allah subhanahu wa ta'ala masani ne bihi da duk wanda yake kiran shi yana addu'a sai Allah ya ce iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu lak
qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu lak ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas-sami'ul 'alim
wato uzkur ka ambata musu iz qalat imra'atu imran ayayin da matar imrana tace wato zaka ga imra'atu indai an ambaci mijinta a qur'ani to zaka ga imra'atu ta'un din budaddiya ce ko kuwa rufaffiya ce budaddiya ce to ma'ana tana da miji kenan shine imra'atu in kaga imra'atu ta zo a rubutun qur'ani imra'atu da ta'u budaddiya to za ga an ambaci mijinta amma idan ba ambaci mijinta ba za ga imra'atu ta zo ne da ta'u marbuta ta'un taurariya aw imra'atan mu'minatan li wahabat nafsaha lin nabi za ga imra'a anan wurin ta'un din marbuta ne amma in je tana da aure an ambaci mijinta za ga an kawo ta'un maftuha sai ya ambaci mijin in kuma ba ta da aure sai ga an kawo in dai ba za a ambaci mijinta ba to za ga ta'un din ta ainihin zo ainihin marbuta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun kaga imra'a anan wurin ita ma da ta'u tunda ba a ce imra'atu wana ba sai aka ce imra'atun kaga ta'u marbuta ce to din da ga imra'at ta zo qur'ani za ga ɗayan biyu ne maftuha za a ambaci mijinta marbuta za ga ba a ambaci miji ba wannan kuma tsari ne na rubutun alqur'ani kuma kowanne yana da tasiri wurin karatu ko bai da tasiri yana da tasiri me ya tasirin wurin karatu wa zai iya faɗa imra'atu in ta zo maftuha da imra'atu in ta zo marbuta me bambancin su wurin karantawa akwai bambanci idan za ka tsaya akan imra'atu iz qalat imra'at to kenan ta'un din za a ji ta imra'at amma idan ta'un marbuta ne wa in kana rajulan yurasu kalalatan aw imra'a sai ka ce aw imra'a ba za ka ce aw imra'at ba saboda ta'un din marbuta ne wa in kana rajulan yurasu kalalatan aw imra'atan wa lahu akhun aw ukhtun kaga imra'a za a fade ta ne da ha'un in za a tsaya wannan shine bambanci idan ta'un din maftuha ne zaka ga in an zo kada za a ambaci ta'un idan kuma in an zo tsayawa in marbuta ne in an zo tsayawa ha'un za a fada kaga wannan duka ya kamata kenan masu karatun Qur'ani su dinga kula da wannan imra'a imra'a amma yadda ake tsayawa kan kowace da bambanci a yace Hanna ita matan Imran sunanta Hannatu daga nan aka samu sunan Hannatu ko Hanna bintu Faqud lamma atannat ayayin da shekaru ya mata yawa ta manyanta washtaqat lil waladi ta buƙaci da fada'atu Allah ta tarota Allah wa ahassat bil hamli kuma sai ta ji motsin ta samu ciki tace rabbi ya Allah inni nazartu lalle ni nayi maka alwashi an ada laka ma fi batni muharrara zan yanta maka abin da yake cikin ciki na atiqan khalisa zan yanta shi tsantsanin shawagilin duniya tace ya Allah idan ka bani da ya Allah idan ka bani da wannan da da ka bani to ainihin na bayar da shi sadaka gare ka yayi ta yin aikin masallaci babu abin duniyan da zai ba zai aikin duniya ba li khidmati baitikal muqaddas domin yin hidima ga baitul maqdis an fahimci wannan Hannatu matan Imrana ta samu ciki ta ce ya Allah inna haihu wannan da na ciki na ya Allah na bayar da shi na yantar da shi ba abin da zai na sadaukar da shi ne sacrificing da shi akan ya zauna ya ta aikin masallaci kawai an gane wannan idan uwa ce wannan alƙawari ko uba ye wannan alƙawari za ga dan nan a kasuwa ayye wa Allah alƙawari ya ba Allah dan kenan ko shine ainihin tahariri kenan duk wanda yace ya ba da dan shi muharrar ma'ana dan fa ba zai aikin komai ba to tambaya anan gashi nan matan Imrana ta sadaukar da abinda za ta haifa tun kafin ta haifa to ya halatta mu a al'ummanmu a wannan al'umman ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan hukuncin da ake yin shi a zamanin Banu Isra'ila shin hukuncin nanan da mun wannan ayan mun ji Allah ya faɗi iz qalat imra'atu imrana tun zamanin Banu Isra'ila kenan ko kaga ya zama shar'u man qabalana wannan shari'an al'umman da suka gabace mu akwai wata shekara lokacin muna makaranta a mai daki na za ta haihu mun ji asibiti suna cikin asibitin wato asibiti ne na mata asibitin na mata ne zalla ko matakka ce za ta haihu baka isa ka shiga asibitin ba kada ka tantance kenan ko kaga ba maganan wai likita zai karbi dan danka ba maganan wai likita namiji zai sa hannu a al'auran matakka ya sa hannu a ciki wai ya fito da da a'a shi asibitin mata ne tun daga gaba ɗaya director din asibitin har zuwa wacce in an zo da mace din za a zo da keke a dauke ta a mota a shiga da ita mata ne ma'aikatan asibitin mata ne zalla shikenan na kai iyali na za ta haihu a wannan asibiti to mu maza ba damun shiga shikenan nan muka kwana a waje sai wani balarabe yana kusa da ni sai yake cewa in dai mata shi ta haihu lafiya lau to nazartu lillahi ma fi batniha muharrara sai ya dauko wannan aya yace in dai mata ta haihu to yayi wa Allah alwashi ya riga ya bar wa Allah wannan da nace ne kai ka san abin da nake cewa kuwa yace ai shi kawai godiyar da zai wa Allah wannan da kawai ya riga ya zama kayan Allah nace to wannan a shari'ar da ta gabata kenan abinda malamai suka ce wannan ayar shari'ar shar'u man qabalana ne mu a shari'ar musulunci babu wannan a shari'ar musulunci فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فكثوا الشريعة المسلمة باب ونويشي كوي يا كاني يا هرت كفا ويشي بدي كومي بويشي أنا مثلا شيء شيء وليني باب الله إن أي كسر أبين شيء مو كاين الله الله دي ساو ما نعم مالن تويا هيك تام كاين ذاك تا أي مو نا الله نعم نعم زونا مثلا شيء مو إبادة كوي مكي har ta kai ga wai a kasan nan namu ne wani zai zo ya same ka sai zai same ka ya shamur kawai kamar a Kano misali sai ka zo kasuwa fa kai ma kai parking mota ne tsada sai wani ya zo ya same ka sai ya ce malam ko ya ce alhaji in ka ce na'am sai ya ce aban na kakana ka san me ma'anar aban na kakana wai ai shi sharifi ne shi jikan annabi ne yana ganin kai parking wai a bashi na kakan shi shi baya sana a bashi na kakan shi wai shi sharu ne shine wani malami shahararre ne yana fadan sunan shi kun sani yazo ya parking mota a kasuwa sai wani yazo ya kawai ya shamur kawai kaman ya bashi ajiya yazo alhaji na'am aban na kakana sai sha waye kakan naka shi malamin yana sani wato tambayar ma da aka ce mai waye kakanka wai har ma ya ji haushi wai shi yanzu a sharifi in yace aban na kakana ba a ma san kakan shi ba yaji haushi ce annabi mana sai malamin yace a'a wana yace to ai mu dukan mu ƴaƴan ya bani adama ko ni ma ba banu adama bane annabi banu adama ne yace a to wana ai na ji ku fita da shi ma saboda baban mu daya annabi adam sai mutumin da ya ga ta lalle ya gamu da wanda ya fi siyawa sai ya kama hanya maganar na kakana kuma ya yafi ya ga wanda ya fi shiyawa to mu ne wai mutum sai ya zo ya zauna wai shi kawai wai shi bawan Allah ne wai shi yana masallaci shi kawai yana masallaci jama'a ku ta kawowa kawai in kun kawo kun ba Allah in an ba mu an ba Allah an ba dai an ba ne zaman tashi wando saboda haka ya zama dole mutum ya miƙe ainihin ya kokarin neman halal din shi Allah ya azurta mu da halal wannan aya inni nazartu laka ma fi batni muharraran wannan shar'u man qabalana ne kai yanzu idan ka haifi da ba za ka ce na haifi da na ba Allah sadakan dan ba dan nan ba zai yi komai ba kawai ya zama sadaka wa Allah a mu a musulunci idan ka haifi da ka sa shi a makaranta ka biya school fees ka dinka ne riga ka dinka ne wando ka nemo abinci ka bashi in zai da lafiya ka kai shi asibiti kika irin wannan ne fa abin da ke faruwa wanda muke ganin barasa-barasan nan da muke gani duk ba irin wannan bane shekaran jiyan nan ne ina ji ranan juma'a na mun ranan yaushe ne yan kwanakin bayan nan je na je kasuwa ina zuwa ne bakin sai wani yaro ya zo bakin mota yana bara sai na tsaya nace bawan Allah kai yaro shekaran ka nawa yace min shekaran shi biyar nace shekaran ka biyar yace eh nace to nace baka azumi yace eh ina azumi nace to yanzu me kake yace shi almajiri ne ya zo karatu ne nace me daga ina yace daga Zamfara kawai uban da ya haifa tunda ya haifa to nazartu lillahi ma fi batni muharrar fataqabbal minna innaka antas samii eh ai kawai shikenan ai an ba Allah kawai wannan ba daidai bane ka haifi da sai ka ce ka ba Allah wannan ayar a daina daukar ta ana fassara ta ba daidai ba ka haifi da nazartu laka ma fi batni muharrar fataqabbal minni ba haka bane a da al'ummomin baya an yi wannan tabattuli amma a musulunci la tabattula fil islam annabi ya hana wai mutum ya ce shi ba zai aure ba zai nemi abinci ba zai yi komai ba wannan tabattuli an hana amma wa tabattal ilayhi tabtila shine bautawa Allah da idan ka gama za ka kasuwa ka tsaya ka bautawa Allah kai qiyamul layli amma kuma za ka nemi abinci shi Allah ya ce annabi ya yi amma tabattulin da yake wai kai baka neman kuɗi baka komai sai dai a kawo ma a da a wancan zamanin an yi a wannan an hana na dan yi dogon bayani akan wannan aya ne saboda muna cikin wannan kuskuren gaba ɗaya bai wuce kwana uku ba yaro ɗan shekara biyar
daga zamfara an turo shi babu uwa babu uba ranar lahadi nan da ta wuce Ummul Khair Foundation sun shirye wani taro sun ga yakinin nayi wa'azi a wurin an zo mana da wani yaro a wurin wanda aka tsinta ya zo bara yaron nan gaba ɗaya yaron shi ma bai wuce shekara 5 ba yaron nan ya zo bara aka kula bai da lafiya wa'ansu yaran suna zuwa su bara su san di yadda za su kullun almajiri akwai almajiran da yake ban ce duka makarantu ba amma akwai wa'ansu makarantun ban ce duka ba wanda malaman ke sanyawa almajirai balas akwai almajiran da dole kullun sai ya kai naira 100 balance din shi naira 100 kaman okada akwai kuma almajirin da shi balance din shi ba naira 100 bane amma zai kawo abinci to wannan almajiri an same shi matar ta kula cewa bai da lafiya take faɗa mana a gaban deputy commissioner na ƴan sanda a lokacin muna zaune ranar lahadi take cewa ga yaron nan ta ga bai da lafiya aka kai shi asibiti da aka diagnosis din wannan yaron aka tarar yaron yana da ciwon koda yana da ciwon hanta kuma yaron sikila ne yana da ciwon koda yana da ciwon hanta kuma sikila ne kuma shekaran shi 5 ina baban shi daga Zamfara yawanci sai kaji an ce Zamfara Katsina Zamfara Katsina yawanci ba fa ina magana da Zamfarawa ko Katsinawa ba sai hakuri yawanci haka zaka dinga ji aka ce ina mahaifin yaron wai yaron yaro su maraya ne to ko yaro su bai da uwa bai da dangin uba bai da dangin uwa ba amana bane a san su a sake dai aka yi magana cewa ranar Monday za a yi kokari a kira ainihin wanda ke cikin commissiononi a can Zamfara din a samu a san yadda za a yi a fitar da wannan yaro daga cikin musibar da yake ciki yaro ɗan shekara 5 maraya daga Zamfara yana Kaduna yana da ciwon hanta da ciwon koda sikila ne kuma almajiri yana neman wa malamin shi abinci don Allah wannan ba rashin imani bane dan haka jama'a in ana fassara muku wannan ayar نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فتن شيوا wannan aya shar'u man qabala nani malaman mu na musulunci sun ce wannan ayar ba a cikin wannan al'umma bane mu a cikin al'umman mu ba za ka haifi da ba ka ce ka ba Allah dan nan ba zai makaranta ba ba zai nemi abinci ba zai aikin hannu ba zai kasuwanci ba wai kayan Allah ne ya zauna masallaci ya ta ibada yana sharan masallaci wannan an yi shi a zamanin Imratu Imran amma a zamanin mu malamai suka ce babu wannan a shari'ar musulunci kowa ya haifi da ya rike kowa ya haifi da ya sa shi a makaranta ya ba shi tarbiya ya kula da shi Allah ya shirye mu yace fatakabbal minni yace ya Allah ya karbi wannan kyauta da ne maka tada innaka antas samiul alim lalle kai majiyi ne lidu'a ga addu'a al alim masani bin niyyat da niyoyi wa halaka imran imran ya rasu wa hiya hamil ya bar matar shi hannatu tana da cikin maryama falamma wada'at
falamma wada'at ha qalat إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من
na'am wato mu masu karantarwa ko masu wa'azi ba mu da abin da zamu iya yi sai dai irin wannan bayani ba mu fa da abin da zamu sai irin wannan ba mu da doka a hannu amma hukuma ta sani Allah zai tambaye ta iyaye ma su sani Allah zai tambaye su iyaye su sani duk dan da ka kawo duniya to anta mas'ulun anhu sai Allah ya tambaye ka game da wannan da da ka kawo shi duniya yaya kai da shi dole ne mu san wannan amma ba zai yi wa a bar yara suna wulakanta ba yara a bar su suna wulakanta har yaro ya gama karatun nan kaga cewa dama an riga an ja layi da malan da ƴaƴan malan su su ne ƴan gata almajirai da ƴaƴan muridai su kuma su mutu har abada a muridai suke suna tafiya suna haihuwan muridai a haka za su kare shi dan malan yana nan yana cikin hutu yana cikin jin dadi ana nemowa a bashi shi kuma dan muridi ana ce mai albarkan qur'ani shine kai bara ai baran nan shine albarkan qur'ani amma fa malamin nan fa idan ya samu dama wallahi na san malamin da yake yana da almajirai ga sunan birjik suna kwana a wulakance in kaga inda suke da warin fitsari da zarni da kazanta da menene su kudin cizo da sauro da suka ai duk ba a magana wannan dama abokan kwana ne irin wannan za a ga wurin kwanan su to da tsutsa da kudin cizo suna da resident permission a nan wurin an riga an ba su abin kai indigen ne ma na ɗakin kawai lafiya da su sun zama 'yan gida amma kuma shi malamin zai iya ɗaukan ɗan shi da bai kai shekara goma ba ya tura shi ƙasashen larabawa morocco ne sudan ne misira ne ina ne su je su yi karatu don haka ɗan dai zai ƙara dawowa in ya girma ya zama shehi shi kuma wannan in ya girma ya zama muridi a haka za a yi ta tafiya da layin muridai da layin shehunnai wa ja'ala bayna al-bahrayn hajiza tsakanin su akwai iyaka ba wanda zai shiga Allah ya tsawaita iyaka dai mai nasiha mu ce a gyara alhamdulillah da'awar sunna a wannan ƙasa ta zo mana da makarantun islamiya da tsarin karatu ingantacce har an kwaikwaya to sai a kiyaye hukuma ta kuma ta kula da wannan ta san cewa sai Allah ya tambaye ta duk wani gwamna duk wani shugaban ƙasa sai Allah ya tambaye shi akan ƴaƴan nan da suke yawo a cikin gari wanda ba a san asalinsu ba in ka tsaya ka bincika za ka ga wani daga jaha kaza da jaha kaza da jaha kaza an faɗa mana an ga wani malami ɗan sanda suka kama shi malami ne da ɗalibai 50 suna bin shi kaman kudaje ɗan sanda suka samu shakka kan suka kamo shi aka zo kai malam ina ka samu waɗannan yaran ya ce duka yaran shi ne almajiran shi ne kuma duk ya karɓo su ne wurin iyayensu yanzu kuma damuna ta faɗi za su koma kawai ya je ya raba wa iyayen kayansu a shiga gona bidiyo na 'yan sanda ya sake shi daga baya magana ta hausa macen wurin 'yan sanda manya aka ƙara kira aka ce a nemo shi ai ya kama hanyar zariya aka nemo shi aka zo da shi aka bincika ya ce wallahi duk iyayen yaran nan ba wanda bai sani ba yara 50 to ya za a yi ci da yara 50 yaya za a yi su rayuwa daga nan ne wani yaron ya karatu a samu ya tsira madalla wani yaron kuma daga nan wallahi iyayen shi sun yi sallama da shi kenan har abada wani yaron daga nan zai zama barawo wani ya zamo gardi wani ya zamo dan fashi wani ya zamo gashi nan wani ma ya mutu a yashe ba a san ma asalin shi ba wani ya zamo dan tasha hakan nan zaka gani kawai dai gashi nan dai an dai haifa an watsar ina yaran wani ai tunda muka tura shi karatu har yanzu bai dawo ba yana can ai yaran mun yana da kwazo yana da kokari ya tafi neman Qur'ani Allah ya kiyaye falamma wada'atha walad hajariya yayin da Hannatu ta haifi Maryama ga ta mace wa kanat tarju an yakuna gulaman tana fatan ta haifi namiji ne idan lam yakun yuharraru illa al-ghilman domin a zamanin su ba a tahariri sai yara ainihin mazaje kalat tace ma'ziratan ya rabbi ya Allah ina neman ka bani uzuri inni wada'tuha unsa gashi mace ce na haifa ni kuma ne maka alƙawarin na baka sadakan abin da zan haifa wallahu a'lamu ai Allah shine ya fi sani alimun bima wada'at ya san abin da ta haifa jumlatu i'tiradin min kalamihi ta'ala jumla ce mu'tarida daga zancen Allah ta'ala wa fi qira'atin bi dhammi ta wallahu a'lamu bima wada'at وليس الذكر الذي طلبتك الانثى التي وهبت تشي نمجن دا نروكا bai zo daya da mace da aka bani ba da annahu yuqtadul khidma domin ta roka abinda zai wa masallaci hidima ne wa hiya la tasluhu laha tana ganin mace ba za ta iya hidima ga masallaci ba da dafiha saboda mace na da rauni wa auratha kuma mace gaba ɗayan ta al'aura ce mace abin boyewa ce mace abin alkintawa ce mace abin tanadi ce mace ba wacce ake bari kowa ya dinga fitawa kowa ya dinga ganin ta bane wama ya asariha min haidi kuma mace in ka ce ta zauna masallaci haila zai dinga zuwa mata wani hawi da makamancin su wa inni sammaituha maryam tace na sanya mata suna maryam wa inni wa'iduha liko zurriyataha kuma ina neman tsarin ka da ita da zuriyarta min ash-shaytanir rajim daga shaytan abun jefewa al-madrud wanda aka jefe shi daga rahamar Allah wa fil hadisi ahadisi ma min mauludin yuladu illa masahu ash-shaytan babu wani abun haihu wanda za a haifa face shedan ya shafe shi duk wanda aka haifa sai shedan ya shafe shi shine yuladu a yayin da ake haihuwan shi fa yastahillu sarikan sai ga yaro yayi ihu illa maryam sai dai maryam wabina hada danta rawahu shaykani bukhari da muslim ne suka rawaisu wannan hadisi kuma insha Allah ta'ala a daidai nan ne za mu tsaya sai Allah ya nuna mana gobe sai mu tashi fatakabbala rabbuha bi kabulin hasan kuma a daidai nan zan yi tambayi a wannan foundation da take daukar nauyin wannan karatu Sani Dauda Foundation insha Allah daga yau za a dinga gani bayan mun gama tafsiri a gidan TV za a ga daga tafsirin mu sauran mintuna da ya rage awa ɗaya ne muke da shi za a ga muna tafsiri na minti 40 ko 45 sauran mintunan da ya rage za ku ga ana sa tafsiri ne ko kuma za a fara sa tafsiri daga yau insha Allah daga rana ta 10 a watan azumi za a fara sanya tafsiri ko kuma wa'adi da harshen Igbo wannan shine karo na farko da ƴan uwan mu iyamurai muke so su ma su fito a san cewa akwai musulmai a cikin Igbo so insha Allah dai wannan cibiya za ta ci gaba da daukar nauyin wannan bayan mun gama tafsiri da akwai shiri mai suna The Beauty of Islam The Beauty of Islam in Igbo language so shi za a dinga sanyawa daga na gama karatu na za a sanya da harshen Igbo na tsawon minti 5 fata muke a samu wanda zai iya daukar nauyin tafsirin Igbo din na awa ɗaya shi ma idan an samu kuma hakikatan muna fatan haka domin a ci gaba da yada da'awa alhamdulillah da akwai ƴan uwan mu iyamurai da yawan gaske amma suna watsa a wurare daban-daban muna so su haɗu wuri guda domin ainihin a ji sautin su a san cewa akwai su a addinin nan ainihin wanda zai karfafa gwiwan waɗanda suke jin wannan harshe su ma su shigo musulunci Allah ya karba ayyukan mu ya yarda da mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum Thank you.